Mai sauraro kai tsaye akan mita 88.5 da lafiyar murar zamani sunana Abba Isa Muhammad daga nan masallacin Juma'a na Margayi Umar Said Jidin Wada dake unguwar Tukuntawa a nan karamar kuma birni dake nan jihar Kano kuma tuni aka idar da sallar Juma'a aka gabatar da huduba kai tsaye kuma na samu limamin wannan masallaci zamu so mu ji cikakken suna karamar kallon
sunana Gwani Fasihu Gwani dan birni
to a takaice hudubar wannan makon mai ta kunsa
a takaice hudubar mu yau sakon da yake ciki mun tattauna ne akan wato wata dabi'a kyakkyawa daga cikin dabi'u na addinin musulunci wacce kusan ta samu naqasu ma'ana ta waya da kuma ci baya a wannan zamanin ba wata dabi'a bace sai abinda ake cewa khulqur rujula wato dabi'ar nuna jarum a mazantaka da yawa a mutum yana zamowa rago a lusari mai rashin kan gado a cikin abubuwa ba tare da ya sani ba to shi kuma addinin musulunci waɗanda suke cikin sa yana so su dinga nuna mazantaka da jarumta to shine muka yi kokarin yin bayani akan muhimmancin wato mazantaka a cikin addinin musulunci muka dauko cewa ko wani mutum a zamanin Fir'auna ya musulunta yana cikin zuriyar Fir'auna amma kuma yana ta boye imanin sai ran da yaji Fir'auna ya yanke magana cewa fa kashe annabi Musa zai ya ce zaruni aqatul Musa wal yada rabba to shine gaskiya sai ya tashi a ranar yace ataqatuluna rajulan an yaqula rabbi Allahu wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum sai ku kashe mutun dan ya ce Allah ne ubangijin sa alhalin kuma ya zo muku da hujjoji da mu'jizozi daga wajen ubangiji a fili in ma ƙarya yake ba kansa yau ba in kuma gaskiya yake abin da ya muku alƙawari ai zai iya zuwa ya same ku
to a takaice me ya kamata al'umma musulmi su nuna jarumtakarsu a fili akan sa
eh musamman yanzu dai abin da muke ciki kaga an samu wani shugaban wata ƙasa kuma babba ƙasa a duniya wanda ana ganin ma su ne kusan suke da ragama juya kasashe kananu irin namu to amma kuma ya fito yayi abin da yake na kuskure da kato bara da rashin kimanta addinai tunda sun yadda cewa duk addinai a girmama su amma yazo ya ci mutuncin manzon mu sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ba karamin abu ne wanda yake na ya kamata ai abun walle da shi ba kuma abu ne mai garari mai hadari kuma ba komai ne ya jaye wannan ba irin yanda Allah yake ta habaka addinin musulunci a kasashen su kullun a US musulunci gaba yake a Europe ma gaba daya kullun to wannan yana bakanta musulmai to bari ya wani abu da zai harzuka musulmai dan haka bai kamata musulmai su harzuka su kona kona ba ko su wani fashe fashen gurare wannan duk ba wannan bane amma dai akwai hanyoyi na irin wannan na nuna cewa an yi alhini abinda akai ba a ji dadi ba Allah an yi Allah wade da wannan abun akwai kuma hanya ta kauracewa wasu daga cikin kayayyakin su wanda wannan yana musu kona to ya kamata duk inda musulmi ce gaskiya nuna mazantaka akan wannan kada a ji tsoron kasashe ne masu karfi ko a gurin su muke samun wani abu kuma a bari suna cin mutuncin manzanmu da addinin mu
mai sauraro kai tsaye ka jini daga masallacin Juma'a na Margayi Umar Said Jidin Wada dake unguwar Tukuntawa tare da limamin wannan masallaci da fatan Allah ya samu amfana da abinda muka ji daga hudubar sai kun sake jina a nan gaba